إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مجلسنا 21 إن شاء الله زامي أتكن مجالس تفسير القرآن دمكي أتكن وطن رمضان البركة نوانا شكرا تهجرا كدبو دتاري حدود تلاتين دترا wadda ranar daidai da ranar 6 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya muna yin waɗannan majlisai a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya ƙara mu wannan gari arziki da albarka da kariya da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya yau za mu tashi suratu Maryam insha Allah bayan kammala suratul Kahf da muke fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacinta da albarkacin alqur'ani baki daya amin sai dai kamar yadda muka saba ga tambayoyin da aka ruwaito idan ka fara rantsuwa ta kama ni sai ne niyyar ciyar da miskinai to ya zan yi ina iya kullun in ciyar da mutum guda har kwana 10 ko dole sai lokaci guda zan yi ga mutum 10 ko zan iya fitar da abincin mutum 10 sai in baiwa mutum daya ko ina iya bada kuɗi maimakon abinci abinci shine abin abinci din shi aka nassanta fi ta'am aka ce fa ita'amu asharati masaki a ciyar da miskinai guda 10 a ciyar da miskinai guda 10 daban shi yafi bisa a ciyar da miskini daya a kwana 10 saboda nassin aya a ciyar da miskinai guda 10 kuma a yi su a lokaci guda yafi bisa kace a kullun kaci da miskine daya har kai kwana 10 domin maksudi ba kwanakin ba ba kwanakin ne maksudi ba ba ka dauki wannan kwanakin kana kafara ba maksudi shine ciyarwar na adadin mutanen da suka kai wannan adadi guda 10 a rana daya idan ka ba mu kowannen su mudu biyu to wannan a bisa kaulin yau mafi yawan malamai shi ake nufi a cikin kafara mudu biyu na abin da aka saba ci alkama shinkafa masara gero ko dabino mudu biyu shine rabin kwano asa kenan shine kwanan awo babba na bogaci to rabin sa in ka bayar da shi ga mutane 10 kowa ka bashi rabin kwano to ka ya wadatar fi'ilin sahabbai kamar Anas ibn Malik da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya nuna zaka iya radiyallahu anhu ma su biyu zaka iya yin abinci wanda zai ciyar da mutum ya koshi ka bashi ya ci saboda haka in ka samu abincin mutum 10 ka samu mutane 10 kowa ka bashi wanda zai ci ya koshi to wannan yayi kamar ka je ka nemi inda ake sayar da abincin da ake hadawa hadin du in akai hadin du wanda yake zai ishi mutum kamar naira 300 waɗansu gidajen abincin hadin du naira 300 ne special din su to in kai wannan kayi in ma kuma in mai sauki ne 150 kamar wake da shinkafa da mai da yaji shi ma in kai wannan abinci ne bisa al'ada ba sai da nama ba amma in kai da nama din ka saba ci da nama to wannan shine dan haka ma malamai sukan ce wato gurasa da miya gurasa da romo shine kamar mu ce din da ya hada tuwo da miya na wannan shi aka saboda haka ina fata wannan ya amsa tambaya sannan wannan yace Allah ya kara wa malin lafiya da imani amin menene halaccin cin 10% ga jami'an gwamnati masu rike da mukamin siyasa kamar gwamna ko shugaban kasa a wajen kwangila kenan kickback ai wannan rashawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci rashi mai bayar da rashawa da wanda yake karba zalunci ne kuma suhutu ne dukiyar dukiya ce wanda take ta harama Allah ya kiyaye shi wannan yace Allah ya kara mal lafiya da tsawon rai mai amfani mutum ne suka yi fada da iyalansa sai ta tafi gidansu bayan kwana biyu sai ta dawo rannan tana bincike a cikin kayanta sai ta ga takardar saki kamar haka ni wani na saki wance saki uku kuma shi bayan ya dawo bai fada mata ba shin ya matsayin auren su a sharuwa lafiya eh bazan amsa wannan tambayar ba yazo ya same ni wanda wannan abin ya same shi yazo ya same ni sannan wannan yace Allah ya kara mana lafiya gaba daya eh tambayoyin saki suna da hadari tambayoyin saki suna da hadari in akai amsa sai wani ya je ya gina hukunci akwai janibin karantarwa akwai janibin amsa fatawa to wannan amsa fatawa ne dan haka yazo abin shi ya shafe shi akwai abubuwa wanda suke su ne abin dubawa a ciki kafin a amsa fatawa na'am wannan yace Allah ya kara mana lafiya gaba daya amin me yafi falala malam yin raka'atayil fajr a gida ko a masallaci domin naji malamai suna fadi annabi sallallahu alaihi wasallam yafi yin ta a gida in na tsaya yin ta a gida na karrasa sahun farko a masallacin ungwanmu shi in yi ta a gida yafi falala ko in tafi masallaci in samu sahun farko in yi ta a masallacin in lokacin ta yayi wassalam abinda zai sanya kai ka samu sahun farko shi yafi falala annabi sallallahu alaihi wasallam hakika a gida yake yin ta to amma shi ya kamata a lura da halinsa shi ne liman in ya shigo masallaci sai a tada sallah saboda yake yin ta a gida duk da yake idan mutum ya san zai iya tsarawa yadda zai yi ta a gida yana zuwa sai ya zamanto ya shiga an shiga cikin sallah tare da shi wannan yayi to wani iskalin da yake zuwa wani rikicin da yake zo ga yin ta a gida ga wanda yake ba shine liman ba shine idan ya zo masallaci liman bai zo ba to yaya zai sake yin raka'at zai yi in ya zai tahiyatul masjid ko ka zai zauna ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda yazo a hadisi a cikin sunan abi daud ya ce a cikin ma'anar hadisi idza tala al-fajr fala salata illa raka'atay al-fajr idan al-fajr yake to babu sallar nafila sai raka'atay al-fajr to kaga wannan ya riga ya raka'atay al-fajr dan haka bai kamata ya wata nafila ba in ya shigo masallaci to sai dai tahiyatul masjid in ya so ya yi ta to amma kuma yanda yake a bisa asalin malikiya na cewar idan aka karhanta nafila ko aka hana ta to su suna hada hatta tahiyatul masjid suna sa ta a cikin wannan karhanci dan haka kamar yanda ibnu abi zaid mai risala yace cewa idan mutum ya raka'atay al-fajr a gida in yazo masallaci to yana da zabi ko ya raka'a biyu ko kuma ya zauna kawai ba tare da yayi sallar ba to kaga wannan wani shi ma wani ƙarin iskali ne zai kawo maka mai kon kai a gida to kawai ka zo masallaci shikenan sai kai raka'atay al-fajr dinka kai aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi wancan hadisi na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake yi wannan haka yake shine ya falala to amma yana kayyaduwa da irin halin mai sallar idan halinsa ba irin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bane na kan cewar shine liman to akwai kuma falala da za ta kubce masa in yayi a gida to gare ya zo yayi a masallaci din idan ya samu cikakkiyar falala ko da bai yi aiki da wancan hadisin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ban ji ba suratu maryam ayan zani sura sunayen sura suna ne na wato surorin alqur'ani ma'ana wato majmu'a na ayoyi da aka hada su tare ake fara su da bismillahir rahmanir rahim kun banda suratu tauba shine ma'anar suratu maryam شيء معنى سورة القرآن نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وعن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
wannan sura kamar yanda muka ji suratu maryam wannan ita ce daya daga cikin sunayenta abinda babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci sunanta amma sunanta a wajen sahabbai sunaye biyu ne saboda haka tana daga cikin surori na alqur'ani da suke da suna biyu duk da yake imamu suyuti a cikin al-itqan bai kirgata a ciki ba ana kiranta da suratu maryam ana kiranta da suratu kaf ha ya ayyin sad amma ambatanta da suratu kaf ha ya ayyin sad yazo a hadisin abi huraira radiyallahu anhu da yake cewa ya musulunta a shekara ta 7 bayan hijira yazo madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana khaybar da yaje khaybar da yazo madina sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar siba'u ibnu urfuta sai daga cikin mutanen ansar shine zai kula da madina bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a Khaibar sai ya same shi yana sallar asuba a raka'a farko ya karanta ka haya ayyin sa a raka'a ta biyu ya karanta wailul lil mutaffifin sai shi Abu Huraira sai ya ce kai wani kashin sa ya bushe yace domin shi idan ya tashi awo in shi ne zai tsaya da awo yake cikakke amma in zai tsayar sai ya tawaye mu saboda haka da yaji wailul lil mutaffifin lokacin farkon musuluncin sa kenan sai yake fadan haka to ash-shahid anan Abu Huraira ya kira ta ya karanta ka faya ayin sa haka dalika Ummu Salama a hadisin ta na hijirar su zuwa Habasha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su Habasha garin da ba a akwai sarki wanda yake mai adalci ba a zalunci da Quraysh suka tura Amr ibn al-As kan ya dare da Abdullah ibn Abi Rabi'a kan ya dawo da su ya suka hada masa hadaya hadiya yaje ya ba ma Najashi sarkin Habasha domin ya dawo da a dawo musu da su su gaba da azabtar da su wannan a shekara ta 5 bayan hijira sai Najashi yaje ya fada da Najashi yaje da Amr ibn al-As da suka je suka zuga Najashi suka ce ai abinda suke tafa da shi ya saba addininka sai Najashi yace a kira su zo su karanta masa abinda aka saukar musu na littafin su to sai shi Ja'far ibn Abi Talib dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi shawara me za su suka ce ba mu da abinda zamu sai mu karanta musu abinda aka saukar mana to an saukar da wannan sura sai ya karanta farkon ka faya ayyin sa a hadisin Ummu Salama tace fa fara sadran min ka faya ayyin sa kaga sunan ta kenan a wajen su da aka karanta Najashi yayi kuka har gemun sa ya jike da hawaye manya manyan fada fada da suke fadarsa suka yi kuka har litafan su suka jike Najashi yace wallahi da wannan abun da abun da Musa ya zo da shi daga fitila ɗaya suka fito yace ku tafi ku zauna cikin yanci wanda ko zagin ku yayi a cikin wannan kasar sai na ci shi tara ne masa azaba to a wannan kun ga duk yazo an ambace ta suratu ka faya ayyin sa haka ibnu abbas ma ya ambace ta a cikin sahih al-bukhari tasmiya ta biyu ita ce suratu maryam ita kuma ambatanta haka yazo a cikin sahih al-bukhari a hadisin abdullahi ibn mas'ud khabbab ibn al-arad yaje ya sami ibn mas'ud kun san jiya kamar yadda nake ga muku ibn mas'ud shi ya kafa ilimin addini da fiqhu da tafsir da hadith a kufa to manya-manyan almajiran su samari ne sai khabbab ibn al-arad yake cewa waɗannan samarin da suke tare da kai shin sun iya karatu kamar yadda ka karanta kake iya karanta al-qur'ani sai yace bari in je da kai karatun ɗaya daga cikin su sai yace ma alqama karanta maka alqama yace sai na karanta masa aya 50 daga cikin suratu maryam kaga sai ya kira ta suratu maryam sai yace to ya kaji karatun yace a karatu yayi kyau sai yace to haka suka yi karatu kamar inda na karantar da su to wannan ya nuna sura nan ta da wa'annan sunaye guda biyu saboda shi sunayen sura din ma yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yazo daga Allah jalla wa ala kamar yanda ya ambaci suratul fatiha ولقد آتيناك سبعا من المثاني ko kuma daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka gani a cikin suratul kahf suratul kahf ya faɗa a hadisi da dama cewa wanda ya karanta suratul kahf yana da lada kaza ko kuma ya zamanto ijma'in sahabbai ne sahabbai suke kiran sura a haka to da haka ne qurra'u masu rubuta alqur'ani masu karantar da alqur'ani haka suka rinka ba mu surori sunayen su to wannan sura makkiya ce kuma abinda malaman sabab asbabun nuzul suka faɗa shine an saukar da ita a shekara ta 4 bayan hijira kafin musulintar wato an kafin shekara ta 4 bayan hijira kafin musulintar sayyidina Umar domin sayyidina Umar afwan shekara ta 4 bayan da'awa bayan fara kira ga kiran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga addinin musulunci domin sayyidina Umar ya musulunta a shekara ta 4 bayan fara da'awa to an to kuma ita suratu maryam an saukar da ita kafin suratu taha kuma sanadiyar musulintar sayyidina umar ya je ya karanta suratu taha ne a hannun yar uwarsa fatima bintul khattab wanda ake karantar da sa'id ibn zaid yake karantar da su wanda har ya dalilin musulintar sa kenan saboda haka ake cewa wannan sura an saukar da ita kafin shekara ta 4 bayan hijira shahidi akan wannan shine ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu da ya tashi zai karanta alqur'ani a gaban najashi wannan sura ya karanta to su kuma yaushe suka je habasha sun je habasha a shekara ta 5 lokacin bayan fara da'awa a cikin watan rajab hijira zuwa habasha saboda haka a lokacin sura an riga an saukar da ita malaman tafsiri sun yi bayanin abu sakon da surar ta kunsa kamar yadda muka ambata lokacin suratul kahf abinda suratul kahf ta kunsa to wajen suratul maryam ma sun yi bayanin cewar ta zo ta tabbatar da tauhidi da tashin alkiyama amma idan mutum ya tsaya ya duba yayi la'akari sosai da abin da surar ta kunsa zai ga babban abin da surar nan ta zo ta tabbatar da shi shine annabci shi yasa ambaton annabawa ya zo da yawa a ciki aka ambaci annabi zakariya annabi yahya da annabi isa da annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub da annabi isma'il da annabi ayyub sannan kuma aka faɗi annabawa gabaki daya ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'ahu aka faɗe su dan a nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma jerin gwano ne a wannan rahama ta Allah kuma kun ba kuma ta ba a cikin suratul kahf mun ambaci kan cewa yayin da Allah ya ce ya ba ma wato bawa bawansa annabi khidr rahama daga gare shi mun fassara cewar wannan rahamar ishara ce ga annabci to ita kuma wannan sura ta bude da ambaton rahama zikru rahmati rabbika abduhu zakariya to rahamar dai daga cikin ayoyin ma da suka nuna rahama tana zuwa daga cikin annabci a wannan surar take saboda haka wannan surar babban abin da ta kunsa tabbatar da annabci da kuma kan cewar tabbatar da annabcin nan ya tabbata ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi kamar yanda Allah ya fifita sauran bayinsa kuma da halin waɗanda suka yadda da annabci yaya suke tunda Allah ya yi yabo a gare su cewar waɗanda suka yadda da annabci suna idan aka karanta musu ayoyin Allah ar-Rahman da su da annabawa sai su fadi suna masu sujada suna kuka to amma aka samu wadansu ɗan baya an basu saboda haka a cikin wannan akwai wato at-ta'rif akwai wato gugar zana ga waɗanda suke suna da awar kasancewa akan addinin Annabi Musa da Annabi Isa amma sun bar hanya domin a nuna kan cewar abinda ya Quraishu suke samu daga wajen wato ahlul kitab na wannan zamani da suke tare da su suke karfafa su akan shirka ba wai cewa wannan shine sakon annabawa ba wayannan ƴan bayan wanda suka bar hanyar annabawa to saboda haka wannan shine babban maksudin surar kuma idan muka kula hatta ambaton abin da yazo na kore da ga Allah jalla wa ala din yana daga cikin abin da ake nunawa na kan cewar waɗanda suka zo suka ci gadon annabawa akwai wanda suka ci gado amma suka kawar da hanyar sa suka kawar suka kauce daga hanyar annabawa shi yasa suka kirkiri wani abu wanda yake daban ba abinda annabawa suka zo da shi ba kuma wanda yake shine yake nuna muhimmancin miratul nubuwa wanda da shi surar ta bude gadon annabci wanda annabi zakariya yayi kokarin ya roki Allah ya tabbatar da wannan gadon na ilimi a cikin zuriyarsa to wannan shine babban maksudin surar ina roƙon Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani ayat ta bude da ka fa ya ayyin sa waɗannan sa daga cikin alhuruful muqabba'a wanda yake abinda mafi rinjayen maganar malamai shine kan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik Allah shine mafi sani da muradin sa da ma'anar waɗannan kalmomi duk da waɗansu sun yi kokari su kawo ma'ana na waɗannan kamar an ruwaito daga Ibn Abbas ya ce kaf ma'anarsa al-kafi ha ma'anarsa al-hadi ya ma'anarsa wato al-yamin a wata riwaya ya ce ma'anarsa al-alim ayin ya fassara shi da ma'anarsa al-aziz sad kuma ya ce as-sadiq mai gaskiya waɗansu kuma suka ce suna ne daga cikin sunayen Allah kamar yadda aka ruwaito daga Sayyidina Ali amma isnadin bai inganta ba an ruwaito daga Fatima bintu Ali ibn al-Husayn tana cewa taji Sayyidina Ali yana cewa ya ka fa ya ka fa ai ya ayyin sad ighfir li wa tub alayya to amma kuma shi kuma Ibn Abbas sai ya ce ba sunan Allah bane sunan Al-Qur'ani saboda haka tunda babu wani abu da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi aminci a ce Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika wani ya daga cikin sirrin Allah jalla wa ala da ya sanya a cikin alqur'ani waɗannan kalmomi haka qurra'u suka karanta su ka da madda ya ayin babu madda ha ka ha ka da ha duk da madda ya ayin su ka da madda ha da ya babu madda ayin da sad duk da madda kuma haka mafi yawan qurra'u suka karanta shi ka ha ya ayin sad da sunan waɗannan hurufu da fadan su yanda suke illa waɗansu daga cikin qurra'u kufa hamza da kisa'i sun karanta da ha da ya bil imala suka ce ka he ye ayin sad kuma shi hamza yayi idgham ya shigar da sad din cikin zal ka he ye ayin sadik sadik haka ya haɗe su baya tsayawa akan sadin sai yayi idgham wannan duk a qurra'u ne da suka karanta kuma yana daga cikin qira'a duk da aka jita daga annabi sallallahu wa sallamu alaihi yace dhikru rahmati rabbika 'abduhu zakariya wannan ambaton rahmar ubangijinka ne ga bawansa zakariya haka aka bude wannan sura da wato tanwihi girmama ambaton rahmar Allah jalla wa ala da yayi ma bawansa zakariya ai ma'ana zamu baka labari mu tantance maka da bayani filla filla akan halin annabinsa zakariya wato shine rahmar da Allah yayi masa ta annabci da amsawar addu'arsa idnada rabbahu nida'an khafiya yayin da ya kira ubangijinsa kira wanda yake a boye a cikin asiri wato ma'ana ambaton rahmar ubangijinka da yayi ma zakariya yayin da ya kira shi kira boye kira na asiri wato menene wannan rahmar wato ya ji kiransa ya amsa masa da cewa ubangijinka wato ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayayye ne mai kula da bayinsa shi yasa sai aka fa aka ce zikru rahmati rabbika, ambatan rahamar ubangijinka, ishara ga cewar ubangijinka da ya rahama ga Zakariya, wanda wato ubangijin da ya rahama ga Zakariya ubangijinka ne. Saboda haka waɗanda suke inkarin annabcinka, to gashi yayi rahamar annabci ga annabi Zakariya, to tunda ubangijinka ne yana baka labari, to tabbas kai ma yayi irin wannan rahama a gare ka. Shine fa'idar da aka yi istilafin damir din, aka ce zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya idnada rabbahu, ba a ce zikru rahmati rabbi Zakariya abdahu idnada rabb idnada, sai aka yi dan a fitar da damirin ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa'idar tabbatar da cewar ubangijin na Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, sai aka fara ambaton, sai aka fada ambatonsa. A cikin wannan akwai ishara daga amsawar Allah madaukakin sarki ga addu'ar da aka kira shi a cikin hali irin na wannan annabi Zakariya, shine wato yayi mutum ya kira ubangijinsa nida'an khafiya, kira wanda yake a abuwe a asirce, domin wannan kiran shine yafi ikhlasi. Yayin da zaka kira ubangijinka ba wanda ya san kana kiransa, to wannan kiran shine yafi ikhlasi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabi masu istighfari a lokacin sahur, domin a lokaci mutum yana cikin gida ba wanda ya sani, ba a cikin masallaci ba a daki a kuryar daki, ka kira Allah ba wanda ya sani, ka kira shi a ita kira wanda yake a boye, to wannan yafi kusa ga ikhlasi. To a yayin da yayi wannan kiran sai Allah ya amsa masa, to wanda yake nuna kan cewar duk wanda ya fuskanci Allah da irin wannan addu'a mai ikhlasi, Allah madaukakin sarki yana amsa addu'arsa. Kuma a cikin wannan akwai ishara ga cewar amsawar addu'a rahama ce daga Allah, wato nufin ihsanin Allah ne ga bayinsa kan cewa su roke shi ya amsa musu. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni, wannan shine bayanin addu'ar da annabi Zakariya yayi ma mahal yayi kiran da yayi ma ubangijinsa, yace ya ubangijina. Qala yace ya ubangijina rabbi bima da hakko ya din khitab rabbi ya ubangijina, a cikin wannan akwai talattu, kace ya kace rabbi rabbi, yawa yawan addu'o'in annabawa duk tana suwa da sigar rabbu ne, yawa yawan addu'o'in su, saboda kiran Allah da sunan sa na ar-rabbu a cikin sa akwai yaddarka da cewa kai bawan Allah ne, akwai bukatuwarka gare shi kan cewa shine ubangijinka mahaliccinka mai kula da al'amarinka, akwai tafwili mayar da al'amari zuwa gare shi. To kuma yayin da kace rabbi ya ubangijina, akwai wato nuna iftikari bukatuwarka gare shi da kyakkyawar alaka tsakaninka da shi, da kan cewar wato kai tawassuli da yaddarka da tauhidur rububiyya, da kan cewa shine kadai ubangiji jalla wa ala. Inni wahana al'azmu minni, ni kashi ya raurana daga gare ni, wato kasusuwan jikina, al-kashi da yake nufi yana nufin jinsin jiki, wato ma'ana rauni ya zo masa, sai yayi kinaya daga jiki, abin da yake shine yafi komai karfi a jiki shine kashi, kashi ya fi tsoka ya fi laka ya fi jini. To yayin da yayi rauni min babu aula tsokar jiki da laka da jijiyoyi duk su ma su saki, to sai ya faɗi wannan hali. Inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, kuma kaina ya horu da furfura. Wannan uslubi ne na Al-Qur'ani wanda wato aka yi tashbihi na kyautata iya magana, dan haka ma irin su Az-Zamakhshari da Sahibul Miftah na balaga suke dogon bayani akan balagar wannan aya. In ka kula da yadda gawayi yake, idan gawayi ta san gawayi baki ne, idan wuta ta ci ya zamanto ya soma kone, wato ka ta soma fari, sai ka ga farin ya soma rufe gawayin da dan sauran alamar baki bakin, to haka kai yake ko ba haka ba? Bakin gashi yayin da fari ya zo masa kamar gawayi ne, yayin da toka ta soma lullube shi. Yace to washta'ala ar-ra'su shayba, kan gabaki daya wato ya horu da furfura, kuma wannan shine yafi komai isa matuƙa wajen nuna sufa, dan bisa al'ada furfura tana fara zuwa magemu ne kafin ta zo makai, yayin da ya zamanto kan cewa gashin kai ya zamanto furfura ta rufe shi gabaki daya, to alamar sufa ne fil ghalib, a bisa galibi, domin ita furfura ba lallai ta zamanto alamar sufa a 100% ba, waɗansu sai ga sun tsufa babu furfura, waɗansu kuma ba su tsufan ba amma ga furfura ta zo amma galibi alamar tsufa furfura to wannan tawassuli ne da annabi zakariya yayi da bayyana bukatarsa ga Allah cewa yana cikin hali na tsananin bukata ga Allah menene wannan hali shine rauni ya samu rauni da kuma ya samu girman shekaru wanda wannan raunin yake bukatar wanda zai taimaka masa to abin da yasa yayi tawassuli da bayanin halin sa shine shi Allah jalla wa ala yayi alƙawari cewa duk wanda ya shiga cikin tsanani na bukata to Allah zai amsa addu'arsa amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifu su wane ne yake amsa ma wanda ke cikin halin larura addu'arsa kuma yayi masa mummuna shine Allah a ilahun ma Allah to sai shi kansa mutum ya faɗi halin sa ga Allah wato yana daga cikin tawassuli da Allah zai amsa addu'arka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar ya tambaye shi ya rasulullah ne koya min addu'a da zan rinka yi a cikin sallah sai ya ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim yace kace Allah ni na cuci kaina cuta mai yawa kuma babu mai gafarta zunubai sai kai dan haka ka gafarta mun zunubaina da gafara daga gare ka kuma ka ji kaina kai ne mai gafara mai jin kai kaga sai ya yi tawassuli da halinsa domin yayin da mutum ya yi tawassuli da halinsa ya yi itirafi wato ya nuna bukatuwarsa ga mahaliccinsa to shi kuma Allah jalla wa ala yayin da mutum ya zamanto da gaske yake wajen nuna bukatuwarsa ga Allah to Allah zai amsa addu'arsa ina yawan ba ku kissar wani bawan Allah da aka kira shi cewa a zo a tafi roƙon ruwa ko kun tuna aka ce a zo a tafi roƙon ruwa sai ya shiga gida duk abin da yake da shi sai ya bayar da shi sadaka sannan ya tafi ya je ya ce to shi ne buƙatar yanzu da gaske ce ya san ba abin da yake da shi saboda haka in ba Allah ya saukar da rahmarsa ba ba shi da komai saboda ya zamanto mutarran wato ya zamanto al-mutar haqiqatan mabukaci na haqiqa duk ran da mutum ya zamanto yayi istisharin bukatuwarsa zuwa ga Allah bukata ta haqiqa lokacin da zai zamanto a halin da zai zamanto baka tunanin wani dabara baka tunanin wani zai maka baka tunanin wata alfarma shi kawai kake dubawa ka san in ba shi ba mai maka to in dai ka shiga cikin wannan hali ko Allah zai amsa addu'arka yawanci abin da yake hana mu shiga wannan halin duba ga asbab da hanyoyi ai akwai kaza ai akwai wata dabara ai akwai wani ai wata bilan Allah ya tashi amsawa ta hanyar wani zizo saboda haka kana kallon wani baka kallon sa amma yayin da zaka yanke alaka zaka samu yanke alaka dukkan alaka ta zamanto tsantsar wato bukatuwarka ga Allah ce to Allah sai ya amsa tambayarka to a cikin wannan akwai ishara ga wannan hali da annabi zakariya ya shiga yace wa washta'ala ar-ra's shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ni ban zamanto wato me yanke kauna ga amsawar ga roƙonka ba ga addu'arka ash-shaqi shine wanda yake tababbe haka sun as-sa'id as-sa'id wato wanda yake arziki har ya zamanto uslubin larabawa a ce la yashqa kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum mutane ne waɗanda suke duk wanda ya zauna tare da su baya tabewa ma'ana zai sami wato biyan bukata domin akasin tabewa shine ka samu cimma burinka wato yana ce ma Allah Allah ni ban kasance ne wato ban kasance wanda yake tababbe daga kaunar zaka amsa addu'arsa ba wato ina da raja'i saboda abinda na sani naka na da ina da raja'i shine na san cewar na roƙa ka amsa mu na roƙa ka amsa mu saboda haka a wannan hali da nake roƙonka wannan bukata ta mai tsanani na san kan cewar wannan al'ada da na sani taka zaka amsa mu kuma akwai mun kun tuna da muka yi tafsirin suratu Ali Imran mun ambata cewar ɗaya daga cikin abubuwan da ya sanya raja'in annabi zakariya shine karama da ya gani da Allah ya bama nana Maryam yace ya maryamu anna laki hada ya maryam ina kika samu irin wannan abinci a lokacin da ba a samun abincin sanyi ke kina samun sa a lokacin da ba a samun wato ƴaƴan itatuwa na zafi ke kina samu ina kika samu wannan
tace huwa min qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab tace ai daga Allah ne Allah yana azurta wanda yaso ba tare da iyaka ba to Allah tace hunalika da zakariya rabba to anan wajen sai zakariya ya roki ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba wato a Allah kayi ma maryamu wannan to ai kuwa ni ma ina da bukata bari na nema shi yasa malamai suka ce yayin da kaga ni'ima Allah yayi ta ga bawa maimakon kai hasada a lokacin a ce Allah ashe haka kake yi to Allah ni ma kai mu to wannan sai ya kara maka raja'i ya zamanto kan cewar baka kamar yanda Allah yace dangane da Annabi Zakariya walam aku yace wa sha'ala ra'su shayba walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ban kasance me ebe wato me yanke kauna ba wato me tabewa daga roƙona a gare ka wa inni khiftu almawaliya min wara'i kuma ni na ji tsoron wato ɗan uwan uba a bayana na ji tsoron su wa inni khiftu almawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhira kuma gashin matata bakarara ce ba ta haihuwa wato al'aqr dabi hali ne na mace shine wanda yake ya zamanto cewa babu yadda za a yi ta haihu ba a sifanta wani da wannan sifar sai mace shi yasa ma ba a sanya mata ta marbuta ba sai aka ce aqir kaga aqir ai azubin suna na larabci sunan namiji ne amma saboda ba a sifanta namiji da shi sai mace sai aka bata sunan duk da na namiji ne aka ce wa mar'ati aqir kuma matata bakarara ce wato ba za ta iya haihuwa ba kuma ga bukatata mecece me yasa yace ina jin tsoron wato ɗan uwan uba almawali sune abinda ake nufi wato al'asaba alqaraba dangi waɗanda suke wato ta gefen uba idan ya zamanto cewa ni ba ni da ƴaƴa to waɗanda za su gaje ni sune baffanni da ƴan uwa da ƴaƴan ƴan uwa da ƴaƴan baffanni ni babu ƴaƴana domin ƴaƴa sune matakin farko a cikin asaba a cikin magada waɗanda suke na dangin uba to yace ni ina jin tsoron su saboda abinda ke tare da wato bani Isra'il na kauce ma hanyar annabawa shi kuma Annabi Zakariya matsayinsa shine jagora shine limamin Yahudawa a lokacin shi ya sanya ma aka danka masa kula da nana Maryam domin shine jagoran su shine limamin su shine annabi to ya ga ba shi da ɗa yana jin tsoron cewar abinda zai bar bani Isra'ila a kai waɗanda za su zo bayansa ba za su rike al'amarin kamar wanda yake inda daga cikin wato daga tsatsansa ne ba bisa kuma tarbiyarsa da renansa kuma bisa al'ada ba wanda ya fi rahama ga uba irin ɗa wanda yake na cikinsa saboda haka ba wanda zai rahama ya rike mirasinsa abinda ya bari irin wato ɗansa wanda ya fito na cikinsa sai ce fa habli min ladunka waliya saboda waɗannan abubuwa ka bani wali shine majibinci yarithuni da zai ci gado niya wa yarithu min ali yaquba kuma ya ci gado da gadan da ka sanya daga iyalin annabi yaqub wato ma'ana shine gadan annabci yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya kuma ya ubangiji na ka sanya shi ya zamanto yardaje a wajenka wannan tana daga cikin ayoyin da malamai suka ambata na nuna falalar zuriya a cikin rayuwa zuriya falalarta shine cewar cigaban ambaton wato wanda yake akan hanyar kirki ambaton kirki zai zarce a cikin nasa saboda haka mutum yayi burin cewar abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na ni'ima ya dawwama a cikin zuriyarsa to wannan falala ce da annabawa suka nema gashi Annabi Zakariya abin da ya nema kenan saboda wannan gado na annabci wanda suka samu tunda Allah madaukakin sarki ya sanya gadon annabci a cikin zurriyar Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim waja'alna fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab Allah yace mun sanya a cikin zurriyar su biyu annabci da littafin Allah to wannan fatan ya zamanto ya dore a cikin zurriya wannan abu ne wanda Allah ya sanya a cikin zukatun salihai saboda haka mutum ya so zurriya abu ne wanda yake bayan kasancewarsa ɗabi'a kuma abu ne wanda wato maslaha mafi girma ita ce maslahar tsare wato alkhairi da alfarma da Allah ya sanya a cikin mutanen kirki ya zamanto ta ci gaba da wato ta dore to nabiyu da yayi yace waje anhu rabbi radiya kuma yace Allah ka sanya shi ya zamanto yardaje ba ka samu zuriya ba amma ka samu zuriya wacce ke yardajiya shi ta haga a can suratu ali imran yace qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya ubangiji na ka bani wato zuriya wato zuriya wadanda take mai tsarki kyakkyawa saboda nan kuma yace waje anhu rabbi radiya ya ubangiji na ka sanya shi ya zamanto yardaje saboda haka abin da yake nufi a can da yace tsarkakakke yana nufin yardaje a wajen Allah yaya mutum zai zamanto yardaje a wajen Allah ya zamanto cewa yana kan ayyuka wadanda suke Allah yake yarda da su to wannan ita ce addu'ar annabi zakariya wanda kamar addu'ar annabi ibrahim ce shi ma wanda yayi yace qala rabbi habli min as-salihin ya ubangiji na ka bani zuriya daga cikin salihai to haka annabawa suka koyar kuma haka ake so mutum ya rinka nema daga wajen Allah ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin wannan kira ne da Allah yayi cewa ya amsa addu'ar sa ba tare da ya fada ba yace Allah bai ce sai muka amsa masa ba sai kawai Allah ya fada abin da ya masa yace ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulamin mu mune maka albishir da wani yaro ismuhu yahya sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu samiya bamu sanya masa takwara ba bamu sanya takwara gare shi ba ga wani kafin shi wato bamu ba mu wani wannan suna ba kafin shi Allah ya tsara wannan suna ga yahya ba a taba samu wani wanda yake da wannan suna ba ko da yake waɗansu daga cikin malaman tafsir sun tafi akan cewa ma'ana ba wai an tsare masa sunan bane a'a an tsare masa wannan sifa ta cewar Allah ya bashi annabci albarkar addu'an mahaifinsa wanda shi ma annabi ne Allah ya sanya shi ya bashi annabci tun yana yaro ya bashi cewar zai yi bishara da annabi Isa ya bashi ilimi na at-tauratin yana yaro ya Yahya khudil kitaba bi quwwa tun yana yaro aka ce ka riki littafi da karfi ma'ana ka fahimce shi tun yana yaro Allah ya bashi fahimta to waɗannan sifofi Allah bai sa su ga wani ba sai gare shi kuma ya sa shi hasura katangagge wanda ba shi da buƙatar sha'awar mace ba wai baba bane a'a yana da ƙarfin yana da mazakutar amma Allah ya sa shi bi haitu mata ba shi da buƙatar da zai zamanto ya buƙaci yin aure saboda haka ya kasance me wanda yake ba a ji masa tsoron fitina ta fuskar mata domin babu fitina mai cutarwa ga maza irin mata kamar yadda babu fitina mai cutarwa ga maza ga mata irin maza to shi Allah ya kare shi ta nan wajen wanda Allah ya kare shi ta nan wajen ai ya cika rabin addininsa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai yi min laminin abin da ke tsakanin cinyoyinsa da abin da ke tsakanin harshensa zan masa laminin aljanna kaga abin da ya saura sai dai zikiri kawai to wannan sifofi da Allah ya bashi shine Allah bai sa ta ga wani ba shi yasa Allah ya lam naj'al lahu min qablu sam'a wannan shine zabin waɗansu daga cikin malaman tafsir kamar Ibn Ashur amma mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan ma'ana farko ne Allah bai sanya wannan suna ba ga wani kafin annabi Yahya wanda har Allah ya ambata a cikin alqur'ani wato Allah ya tsara wannan sunan kamar sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne an samu waɗansu wanda ba a san su ba sun ambata ma kansu suna Muhammad amma ba suna bane wanda larabawa suke sanya ma kansu wannan suna sai da Allah ya tsare shi sai da aka sanya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan suna larabawa ba su da wannan suna ba an samu waɗansu wanda aka kirga kamar mutum uku wanda ba su shahara ba wanda aka ce an ji sunan su Muhammad amma waɗansu suna cewa wannan ma laƙabi ne wataƙila ya shahara ne bayan bayyanan annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi to a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya nuna ya amsa addu'ar annabi zakariya kuma yace yayi masa albishir shi albishir yana daga cikin abin da yake karfafa rayuwar dan adam domin kyakkyawan zato da tsammanin alheri zai zo maka babu abin da yake karfafa azamar dan adam a rayuwa irin ta kamar yanda aka sinsa shine kunci da damuwa shine yake kashe ma'anawiyyar dan adam shi yasa Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu kada kai kunci idan abu ya same ka ka tsaya kana ta wato da na sani kana ta juyayi kana ta abinda ake cewa lamentation da turanci yana daga cikin abinda yake kashe ma'anawiyar dan adam to shi yasa Allah ta'ala yake ya umarci annabawa yace wa bashiril mu'minin kamar yadda yace ma annabi Musa yayin da azabar fir'auna tayi yawa kada ku zauna ku yi ta gunani an yi muku kaza kamar yanzu yanda muke kullun sai mu zauna ai mu ne kaza kullun sai mu ta fadan abinda muka kasa ba ma yi makan mu bishara cewa akwai sauran alkhairi gare mu to shine fa'idar Allah ya ma annabi Zakariya bishara domin ita bishara tana daga cikin abinda za ta sa mutun yake kyawun zato ga Allah shi kuke kyawun zato ga Allah shine mabudin samun alkhairi daga Allah domin Allah ya ce ana inda wanni abdibi idan kai ke kyawun zato ga Allah haka zaka samu Allah idan kace ni ina kyautata kauna cewa Allah zai yafe mu to zaka samu Allah ku zai yafe maka in kana addu'a kace ni ina kyautata kauna Allah zai karba addu'a ta ba Allah ya ce ina karba addu'a ba to Allah ku zai karba addu'a ka amma yanda zaka zauna kace to an ce dai Allah yana karban addu'a to ba yadda zamu mun yadda dai to daga nan ka riga ka rusa kanka na'am
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال طويا
قال رب أنى يكون لي غلام النبي زكريا يتي يا أبنجينا تايا تازي كسنتي أغريني وكانت امرأتي عاقرة الحالي قاش ما تاتاب كراراتي وقد بلغت من الكبر عتيا kuma ni na isa a cikin wato girma ya zuwa ga munzalin wato ya wato bushewa bushewar jiki al wato al utiya kamar qira'at jumhur da atiya dinkanin su masdar ne na ata idha yabisa abinda yake ya yamushe ya zaman toke kasashe busashe irin yadda dai fatar girma take idan girma ya zo za ga wannan ni'imar babu ta duk ta yaushi to ta yaya za in samu da alhali ina cikin wannan hali bayan kuma fa shi ya roka kuma yace fa habli min ladunka da yace min ladunka daga wajenka wato da wata aya wadda take ta saba al'ada shi ne mai aya tunda ya san cewa ga girma ya zo masa ga matarsa bakarara to ta yaya za a yi samu da sai dai da wani abu wanda yake ya fita daga cikin asbabu da aka saba to wanda ya nuna cewar in ka roki abu kace Allah kai mun daga wajenka wato koda ba ta inda nake tsammanin zai zo ba yazo dai daga wata hanya daga wanda take taka to shine sai nan sai yace to ya zan samu wannan wannan yana daga cikin dabi'ar dan adam wato yana so Allah ya nuna masa abinda zai nutsu akai kan cewar hakika wannan abin zai faru ba wai yana shakka kudirar Allah bace a'a yana cewa wannan mamaki ta yaya zai kasance wato ta yaya wannan zurriyar ta yaya wannan haihuwa za ta kasance a gare ni fa qala kadhalika qala rabbuk to sai yace masa kamar haka yanda ya faɗa din nan haka ubangijinka ya faɗa wannan jawabin mala'ika ne yazo yace masa haka kadhalika qala rabbuka kamar yanda ya faɗa haka ubangijinka ya faɗa cewar zaka samu da tare da cewa matarka bakarara ce tare da cewa ta yamushe zaka samu dadin huwa alayya hayyun yace wannan mai sauki ne a gare ni inji Allah wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a domin na halicce ka a da baka kasance komai ba wannan ya daga cikin istilali da abinda yake wato da istisabul hal abinda yake kake ka'ida mustamirra ta Allah ka kafa hujja da ita akan cewar abinda bai zo ba mai yiwuwar zuwa ne domin idan da Allah ya halicce ka da kai ba komai bane to ya halicci da a gare ka bayan babu waɗansu asbab ba mai so ai mai sauki ne shi ma ga Allah saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga Quraishu da suke inkarin sa'ar alkiyama da kan cewar Allah da ya halicce su da basu kasance komai ba mai sauki ne a gare shi ya dawo da su bayan sun mutu kamar yanda ya alƙawarin zai halicci annabi Yahaya bayan dukkan asbabu da Allah ya sanya bisa al'ada da su ne ake samun haihuwa basu tabbata basu cika ba qala rabbi ij'al li aya sai ce to ya ubangiji na da aka gaya masa wannan bayani sai ce to ya ubangiji na sanya aya sanya alama a gare ni duk dai wani ya daga cikin dabi'ar dan adam kulikal insanu min ajal dukkan dan adam yana da wannan gaggawar yana son ya gani a ido yana son ya gani a bayyane sai ce to Allah ka sanya min alama ita alamar ba wai alamar kan cewar ba wai alamar cewar kawai ka amsa addu'a ta ba alamar cewar matata ta dauki ciki ta samu dadin na gani a bayyane wata alama wadda za ka nuna min wadda za ta shaida min akan cewar amsa alƙawarin da kai min ya Allah ya tabbata matata ta dauki ciki qala ayatuka Allah tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya sai ce to ayarka shine ba za ka iya yi wa mutane magana ba kwana uku daidai wato kwana uku daidai Allah zai dauke maka iya magana ba za ka iya magana ga mutanenka ba wannan ita ce ayar da Allah madaukakin sarki ya sanya masa na'am
ja'ala qawmihi min al-mihrab fa'awha ilayhim an tanbihu bukratan wa 'ashiya يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
نعم الله يتي قال آيتك الله يتي آيرك الله تكلم الناس ثلاث ليال سوية shine ba za ka iya yi wa mutane magana ba wato har kwana uku waɗanda suke a miƙa ko a waɗanda suke daidaituwa a daidaitu cikakku fa kharaja ala qaumi Allah ya ce sai ya fito zuwa ga mutanansa min al-mihrabi daga wato al-kukin sallah al-mihrabi inda ake ajewa da ake inda me ke bantuwa da bauta yake yin bauta annabi sallallahu alaihi wasallam in yana itikafi yana sa a katange masa da tabarma dan daki inda yake zama a jikin al'amudin dakin Aisha ko yanzu in ka je rauda a ciki daga rauda a daidai shabbakin al'amudi daga inda suka sa haddin rauda al'amudi na biyu za ka ga an sa istiwanatus sarir wato al'amudin gado anan ake sama annabi sallallahu alaihi wasallam gadan sa yayin da yake itikafi a kangi eh to wannan shine mihrab shine anan yake sallah a cikin dararen da yayi tarawih sahabbai suka bi shi to sai annabi zakariya ya fito daga wajen da yake kebanta da bauta tunda shine jagoran su shine annabi shine yake shine limamin su sai ya fito daga wajen wannan mihrab ya fito ga mutanen sa bani isra'il fa auha ilaihim sai yayi ishara gare su an sabbihu bukratan wa ashiya ku rinka yin tasbihi safa da yamma yayi musu ishara da su rinka tasbihi dan kada su dauka cewar tunda baya magana wata ibada ce su ma bari su lizimce ta tunda shine limamin su saboda yana daga cikin abin da yake al'addinin magabata a cikin hanyoyin bautar su yin ibadar shuru da kama baki da magana kamar yanda nana Maryam tace inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya shi yasa waɗansu da suka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari kamar yanda aka yi na Abu Jahm wanda ya tsaya a cikin rana ya kima kowa magana yace ku umarce shi yayi magana da mutane ya shiga cikin inuwa to wannan ibada ce a cikin waɗansu addini a cikin addinan da suka gabata amma an shafe ta a addinin musulunci ba a cewa mutun ya ce ya kama bakinsa ba zai mu kowa magana ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya fada alkhairi ko ya shiru kai alheri da ambaton zikiri da umarni da kikkiawa da hani da mummuna da gaisuwa ta nuna soyayya ga dan uwanka musulmi gaisuwar sallama shi yafi bisa kai gum in kai gum wata kila sai ka zamanto ash-shaytanul ahras beban shaytani kai gum amma zuciyarka cike take da hikidu da ganin mutane cewar duk waɗansu mutane banzaye ne sun bata lokaci sai surutu shike kuka ku ne na Allah to kaga wannan gara ma kai ta surutu yayin da ka kullaci kana ganin kanka kai cewa kai tsarkakakke ne saboda kai baka magana sauran mutane ku duk bucin ne to a lokacin nan kai shu ka zamanto beban shaytan shaytani ne amma baka magana Allah ya kiyaye mu to sai musu ishara ku yi tasbihi dare da rana wato ma'ana ba wai za ku yi ibada shiru bane wato wannan ishara da yayi musu ishara cewa bishara ta zo masa domin abinda annabi zakariya yake nema hatta su bani isra'il su ma kawai abinda suke fata kenan saboda suna ganin annabi zai tafi ya bar su babu annabi bayan su saboda su bani isra'il Allah ya sanya shiriya yadda take gudana a cikin su shine koyaushe annabi ya tafi to sai Allah ya kawo wani annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Iyab ibn Himar cewa kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar koyaushe annabi ya tafi sai wani annabi ya zo yace amma wannan al'umma za a yi khulafa da za su yi yawa su ne jagorori na addini za a yi su da za su yi yawa kaga sai ya nuna kan cewar wato jagorori na addini na sarakuna da malamai su ne za su zamanto wanda za su zamanto a cikin wannan al'umma kamar yanda anbiya ubani Isra'il suke a cikin bani Isra'il to saboda haka su kansu bani Isra'il suna farin ciki da cewar a samu magaji ga annabi Zakariya akwai magana mai tsawo da malamai suke dangane da gadon annabi Zakariya da suke yi cewa to yaya za ya annabi Zakariya ya ce zai samu da zai gaje shi kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ba ma gado abinda muka bari sadaka ne to saboda haka kamar wadan ɗan shi'a suna suka ga wannan hadisin bisa wannan da wannan ayar kamar ya ci karo da aya bai ci karo da aya ba gadon da annabi Zakariya yake nema ya samu shine gadon annabci gadon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore ga annabawa shine gadon dukiya annabawa ba sa barin gadon dukiya abinda suka bari sadaka ne amma gadon annabci annabawa su bar gadon annabci a zama annabawa su bar gadon annabci wannan suna yi annabawan bani Isra'il akwai annabawa da suke gadon su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam magadansa sune malamai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ulama warathatul anbiya to dan haka bani Isra'il sun yi farin ciki da wannan menene farin cikin su shine da suka fito suka ga annabi Zakariya baya magana sai suka san cewa to aya ta zo masa kenan to sai musu ishara an sabbihu bukratan wa ashiya ku yi tasbihi da godiya ga Allah safa da yamma wato Allah ya amsa addu'ar ku za a samu magado na annabci saboda haka idan ni'ima ta zo wadda ta shafi al'umma gabaki daya to sai a gaya mutane a shiga godiyar Allah sa'an sabbihu bukratan wa ashiya bil ishara fa auha ilaihim shi yasa malaman tafsiri sun ce isharar Allah bai bayyana ba yace kamar yadda ibnu ashur yace tayi ko da ido ko da hannu alwahyi dai shine ishara alqur'ani bai bayyana da wace ishara yayi musu ba amma daga gani ishara ce mufhima mai bada fahimta ana gane abin da yake nufi cewa ku yi tasbihi dare da rana saboda haka ai wannan ba abu ne wanda yake mai wahala ba shi alqur'ani ba sai ya ga maka komai fulla fulla ba sai idan akwai wata fa'ida ita isharar ya ake yin ta babu wani hukunci da yake rataye da wannan ba wata ibada bace da sai an bayyana yanda zai shi yasa ba a bayyana yadda isharar take ba fa wa ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya to Allah sai ya ce to muka bashi haya aka haife shi har sai kuma Allah ya ce ya yahya wato har Allah yayi wahayi gare shi a cikin wannan akwai ishara ga cewa har Allah ya bashi haya kuma ya nada shi ya zama annabi ya yahya khudil kitaba bi quwwa ya kai yahya ka rike littafi da karfi littafi anan shine at-taura rike shi da karfi shine ka fahimce shi kai fa wato kai tunani mai zurfi a cikin ma'anoninsa kuma kai aiki da shi tun yana yaro Allah ya bashi shi yasa wadansu malaman mu suka ce yaro daga ya fara magana a rinka lakkana masa wannan ya yahya khudil kitaba bi quwwa daga yaro ya fara magana alakkana masa wannan wannan sai Allah ya bashi ilimi tun yana dan kankanin yaro wani ya daga cikin wato istishfa da kuma neman albarka da ayoyin alqur'ani haka malaman mu suka ambata Allah ya kara musu rahama ya yahya khubil kitaba bi quwa wa atainahu alhukma sabiya kuma muka bashi hukunci tun yana yaro alhukm a cikin alqur'ani annabci ake nufi waja'alna fi du'a kama yanda Allah amma kana li basharin an yutiya Allahu alkitaba wal hikma thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah alhukm ana nufin annabci wato tun yana yaro muka bashi annabci wa atainahu alhukma sabiya muka bashi annabci tun yana yaro wannan miza ce a gare shi wa hananan min laduna muka sanya shi zaman to rahama daga gare mu Allah ya sanya shi rahama me rahama ne kuma zuwan sa rahama ne ga bani Isra'il domin babbar rahama da annabi ya zaman to ga bani Isra'il shine ya zaman to dalilin yadda suka annabi Isa wanda manyan malaman Yahudawa ba su yadda da shi ba to shi ya zaman to mai gaskata annabi Isa wanda yake wannan ta zaman to sanadiyar rahama ga bani Isra'il wa hananan min laduna wa zakatan kuma mai tsarki Allah ya tsarkake shi shine ya daga cikin tsarkin sa da Allah ya sanya shi kan cewa baya fuskantar fitina ta wato ta sharrin al'aikata alfasha wa hananan min laduna wa zakatan wa kana taqiya kuma ya kasance mai tsoron Allah to waɗannan sune sifofi da Allah yake yabo da su ga bayin Allah ba sifofin wato yalwar duniya ba ba sifofin daukaka a cikin ta ba shine yace kaga hananan mai rahama daga ubangiji kuma tsarki mai tsarki tsarkakakke ko mai tsoron Allah mai iyakance Allah abin da yasa ambaton wannan yake da amfani saboda a can karshen surar an kawo raddi ga Ubay ibn Khalaf da shi da wanda daga cikin mushrikai wanda in sun ga mu'minai sai suke cewa ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nabiyya wannan kungiya ne biyu mu masu hannu da shuni Quraysh da suka ansa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko waɗannan samari da talakawa da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wace kungiya ce tafi matsayi kuma tafi wato girman taro in an yi taro za a ce dawana suna ciki to a cikin wannan akwai nuna ishara ga cewa to waɗanda Allah ya ba su rahama irin annabawa to ga irin sifar da Allah ya tsarkake su da ita wa shine wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran biwalidayhi kuma mai isa matuƙa wajen nagarta ga iyayensa wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya bai kasance wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kuma bai kasance jabberi ba wato shine wanda yake azzalimi mai wuce iyaka a cikin haƙƙin mu'amalarsa wajen mu'amalarsa da bayin Allah wa lam yakun jabbaran bai zamanto jabberi ba asiya mai saban Allah bai kuma kasance mai saban Allah ba duk wannan yabo ne a gare shi an yabe shi da nagarta ga iyayensa saboda ya riske su ga baki ɗaya a cikin girman su saboda haka yayi munasaba kan a ambaci wannan sifa kaga kan cewar annabin Allah shi kansa an masa wasicci an sifanta shi da yin nagarta ga iyayensa wanda yake sun kai girma don nuna kan cewar wannan ita ce alamar nagarta kuma idan kuka wato yayin da Ja'far ibn Abi Talib ya je gaban Najashi kafin ya karanta masa wannan sura da ya soma bayanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai da ya gaya masa irin kyawawan tadodi da yake umartar su da shi yace yana umartar mu da gaskiya da rukun amana da tsoron Allah da kyautata ma iyaye da kula da dangi da kula da maraya sai da marayu sai da ya ambaci waɗannan to sannan kuma ya zo ya karanta masa suratu Maryam da abin da ta kunsa wa salamun alayhi kuma aminci ya tabbata a gare shi wato amincin Allah ya tabbata a gare shi wa yawma salamun alayhi yawma wulida amincin Allah ya tabbata a gare shi a ran da aka haife shi wa yawma yamutu da ran da yake mutuwa wa yawma yub'athu hayya da ran da za a tashe shi ranar alkiyama wannan ya nuna kubutarsa da tsirarsa daga shaitan da kubutarsa da tsirarsa daga sharri da kuma kubutarsa daga samun ukuba a cikin waɗannan halaye guda uku lokacin da aka haife shi da lokacin da yake mutuwa da lokacin da za a tashe shi ranar alkiyama kuma wannan ya nuna kan cewa shi ya wato Allah ya sanya masa tsira daga tashin hankalin ranar lahira da kuma halin waɗanda yake za su shiga wato a gida wanda yake na watsewa kuma wannan ya nuna kan cewa yana cikin darus salam Allah madaukakin sarki ya kala masa tsira da aminci da shi da iyayensa da sauran annabawan Allah da manzanninsa kuma Allah ya sanya mu a cikin mabiyan su Allah ya karba addu'o'in mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله يا البركنشي مجلس مو ده هلرتر بمرتبه سركي سركي مسلمشي سركي كانو مالم محمد سنوسي الله يقرا مسا لافيا وايماني الله يساك مسا الخير اكن wannan zuwan da yayi wannan majlisi namu wannan hakika yana ba mu karfin gwiwa da kuma jin kulawar a sarki da masarauta ga irin waɗannan majalisai na alqur'ani abinda yake nuna mana ƙarfin gwiwa akan cewar addini shine wato gadan bayan wannan sarauta da wannan muƙami da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah ya ƙara masa ƙarfi wajen taimakon addini da haske Allah kuma ya ƙara haskaka zuciyarsa da basirarsa wajen yin dukkan abinda zai ciyar da wannan addini gaba da kuma wannan al'umma ta sa gaba Allah madaukakin sarki ya dafa masa Allah ya bashi tsawon rai ya sanya albarka a cikin mulkin sa da sarautarsa ya kuma sanya wannan alkhairi ya dore shi ma a cikin zuriyarsa Allah ne Allah ya amsa wannan addu'a ta mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم احفظ إمامنا بحفظك واخلأه برعايتك وعنايتك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعله عونا على طاعة الله اللهم اجعل هذا المنصب عونا له على طاعة الله اللهم اجعله قوة في الحق في هذا المجتمع يا رب العالمين اللهم أعلي به دينك اللهم ارفع به كلمتك اللهم اجمع به قلوب عبادك اللهم بارك له وفي ذريته وارحمه وارحم والديه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.